بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنم دا داوة وانا يتشي جولة أكو أتكي لتاف منا وقفات عند قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم وانا رانا تا الصبر wanda ita ce ranar 26 ga watan Sha'ban shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Fabrairu 2026 daga Jami'u Muhammad Al-Amin dake nan garin Azare a jihar Bauchi cikin activities na wato mashru'i na Annawabik karkashin kulawar Aizan Foundation zamu tashi daga shafi na bakwai ko inda yace wa qala ibn muflih rahimahullahu fil adab ash-shar'iyya in kana man yufti ya'lamu ma fi nafsihi ya'lamu min nafsihi annahu laysa ahlan lil fatwa li fawati shartin aw wujudi mani'in wa la ya'lamu an-nasu dhalika minhu fa innahu yahrumu alayhi ifta'un nas fi hadha al-hal bila ishkal فهو يسارع الى ما يحرم لا سيما ان كان الحامل على ذلك غرض الدنيا مالن يچي قال ابن مفلح واتو محمد ابن مفلح المقدسي كينن مي لتافن الاداب الشرعيه وند يارو 763 بعد الهجره وانا مالمي داي daga cikin fitattun malamai ne daga makarantar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda yayi fice a wajen sanin madhahibu musamman madhhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da Imam Zahabi ya bada shaida akan sa a cikin littafan sa mabambanta kamar yadda kuma aka bada labarin cewa hatta shi Ibn Taymiyyah yakan tambaye shi akan wasu nusus da suka shafi abin da yake cikin madhhabin Hanabila Allah ya gafarta musu gaba daya wannan tafin shi mashahuri na al-adabu shar'iyya yana nan a cikin mujalladi uku kamar yadda aka sani yana cewa a ciki in kana man yufti ya'lamu min nafsihi annahu laysa ahlan lil fatwa wanda yake amsawa mutane fatawoyin su idan ya sani a cikin ransa yana sane cewa bai cancanta yayi wannan aiki na amsa fatawa ba na amsa tambayoyi ba li fawati shartin saboda akwai sharadin da bai cika ba aw wujudi mani'in ko kuma koda sharadan sun cika akwai kuma abin da ya hana ya zama shine mai fatawa watakila ba ayyana shi ba misali ko akwai na sama da shi wala ya'lamu an-nasu dhalika minhu kuma mutane ba su san haka ba mutane sun gan shi a rigan malamai sun dauka da gaske malami suna tambaye shi yana bada amsa amma shi a karankin kansa ya san bai cancanta ba fa innahu yahrumu alayhi ifta'un nasi fi hadhihi al-hal bila ishkal ce haramun ne dinga ba mutane amsoshi yana karantar da su dan ya ga wai su sun raja'a akan cewa shi malami ne alalan kuma shi ya san ba malami bane shi su ba dole su sani ba yace la siyama in kana al-hamilu ala zalika gharad ad-dunya musamman ma in ya zama cewa abinda yasa yake amsa tambayoyin shine neman shuhura san a sani dan shi ma ayi da shi a tsari na duniya awai dan yana san ilimi da gaske ba wal wajibu ala man wallahu Allahu amral muslimin daga magana da muke kafa mu fita hukuncin sa doka wazi malam yace wajibi akan wanda Allah ya bashi shugabancin musulmi man'u man kanat hadhihi haluhu fil futiya duk wanda ya zama irin wannan dan dagajin ne dan taka haye wajibi ne akan shugaba ya hana shi ya amfani da karfin doka ya hana shi للضرر الواقع بقوله saboda cutarwar da ke faruwa ta hanyar maganar da yake a cikin ilimi ba su cancanta ba wa hasman limaddatil fasadi wal ifsad da kuma yanke barna da yanke shigo fasadi cikin mutane dan a datse barnar sa sai a hana shi wa kad kana al khulafa'u wa mutaqaddimul wulati yarawna qasra al futya fil masail al ammati ala ba'd al ulama hakika sarakuna na daular Banu Umayya da wasu cikin shugabanni da suka gabata suna da ra'ayin cewa a takaita fatawa akan wasu cikin malamai sashen malamai khashiyatul fawda dan hana faruwar rudani wat tashwish alan ammati da kuma sanya talakawa jahilai a sanya su a cikin rudani su rasa me za su kama me za su bari malamai suna ganin sai a dakatar da masu fatawa sai wanda aka bashi dama kada kowa ya ce zai je gaban kansa fa za amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ga misali sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana halifan musulunci khataban nasa bil jabiya sayyidina Umar Allah ya gafarta mishi ya kara masa yadda yana da mashahuriyar huduba da yayi da ya tara mutane a al-jabiya lokacin tafiyarsa zuwa baitul maqdis din nan Al-Jabiya, Tallul Jabiya yana ƙasar Suriya ne yanzu. Kusan kilomita 80 ne daga kudancin Dimashqa. Kusa da garin su Nawawi da muka ambata yanzu, kusa da garin Nawa. To Al-Jabiya ko Tallul Jabiya. Umar ya mutanen Sham sun tarbe shi a wajen, yayi taro da su na musamman ya musu jawabai masu yawa. Zaka ji ana yin rawaito cewa Umar ya faɗa Al-Jabiya, Al-Jabiya. To wannan wurin. Da gaskiya abin da ya faɗa a wajen yace man arada an yas'ala anil qur'ani duk wanda ke da tambaya akan qur'ani akan tajwidi ne akan mutashabihat ne akan qira'at ne akan fassara ne asbabun nuzuli ne ko menene falyati ubay ibn ka'b ce to ga malamin qur'ani shine ubay dan ka'b wannan sahabin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zauna ma ya ci mishi karanta mana alqur'ani inji daga bakinka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi Allah ya aiko ya ce a gaishe ka saboda irin hidimar da yake wa alqur'ani kage ya cancanta ko waman arada an yas'ala anil fara'idi falyati zaid ibn thabit wanda yake da tambaya akan gado to ya tafi gun zaid dan thabit zaid ibn thabit al-ansari radiyallahu anhu daya daga cikin matasa ne cikin sahabbai zakakurai wadanda Allah ya musu baiwa sosai ya kasance maraya ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina yana yaro karami ya lazanci majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne zama kafatanin sahabbai daliban shi ne sai Abu Huraira sai Ibn Abbas sai Ibn Umar duk waɗannan daliban sa ne wanda suke karatu a hannun shi har lokacin ma da ya rasu Al-Hasan Al-Basri yake cewa yau an rufe ilimi mai yawa a cikin ƙasa yace dama inda aka ce an waye gari a duniya babu Zaid dan Thabit babu Sayyidina Uthman dan Affan yace to rabin ilimin gado ya tafi kenan lokacin da aka je yakin Tabuka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama shi ya raba ganima ma ƴan kabilar su gaba daya da za a tafi yakin tuta yaki tana hannun wani daban sai Nabi ya karba sai ya mika wa Zaid da ya mika masa sai wancan yace ya manzo Allah abalaka minni shay'un kama za Allah ko an baka wani mummunan labari ne a kaina sabbi cewa ma balaga ni anka su'un ko shay'un a wata riwaya ba wani mummunan zance da naji daga gare ka sai yace walakin alqur'ana muqaddamun amma na gabatar da Zaid ne akan ka saboda hazzin shi a qur'ani kuma kar mu manta shine shugaban kwamitin editing na alqur'ani zamanin sayyidina Abubakar da ma zamanin sayyidina Uthman radiyallahu anhum ajma'in shi aka sa ya tattara alqur'ani gaba dai saboda shine sakataren da ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani al-ardatul akhira wanda sayyidina jibril ya annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 10 bayan hijira da in ya karanta aya annabi ya karanta aka tashi na ranan sai annabi ya ce ma zai da rubuta mana shi yadda jibril ya ba mu a yau saboda shi gwarzo ne na musamman akan alqur'ani amma da haka anan kaji aka ce to yaje ya bada fatawa akan gado saboda akwai wanda zai yi wancan shi kuma yana da kwarewa ta musamman anan shi ana mushi take da Sheikhul Muqri'in wa Muftil Madina wa man arada wanda kuma yake da tambaya an yas'ala anil fiqhi game da fiqhu falyati Mu'adh ibn Jabal ya tafi kuma malam Mu'adh dan Jabal wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Mu'adh dan Jabal ya fi kowa cikin mutane na sanin halas da haram wato dan jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama shine jagoran tawagan malamai wajen shiga aljanna duk da yake mu'azu bai dade a duniya ba ya rasu shekarar sa lokacin da ya rasu shekarar sa 32 ko da 3 waman arada an yas'ala anil mali sayyidina umar yace wanda kuma ke da tambaya akan kudi yana so a bashi wani wato intervention ko a taimaka mai ko a bashi wani haƙƙin sa na gwamnati falyatini ci to zai ruguna ni umar fa inna allaha ta'ala ja'alani lahu khazinan Allah ya sa taskace dukiyar gwamnati a hannuna wa qasiman kuma ni ne mai rabawa dakan kana da matsalar kuɗi ka zo gurina in kana da matsalar karatu ka je gun waɗannan gurgurai da aka yi bayani wannan asari yana cikin littafin al-hakim musaddar kenan da baihaqi da abu ubaidin a cikin kitabul amwal bilafzin atwal min hada wa zakara al-hafiz adh-dhahabi rahimahullah fi siyar anna bani umayyah kanu ya'muruna fil hajj munadiyan yasihu la yuftin nas illa ata ibn abi rabah Imam Adh-Dhahabi ya kawo a cikin Sirr Alamin Nubala cewa sarakunan Banu Umayya sun kafa doka cewa an je aikin haji kada wanda ya ba mutane fatawa akan aikin haji alhazai bakin Allah to in suna da fatawa su nemi majalisin Ata ibn Abi Rabah Abu Muhammad Ata ibn Abi Rabah Al-Qurashi maulahu wanda dama shine alimu ahli Makka wannan bawan Allah ya daga cikin gwarazan malaman cikin tabi'ai ya rasu 114 bayan hijira aka ce to duk wanda ke da tambaya je gun shi ya tambaye shi fa in lam yakun ata'u idan ba a ga ata'u ba fa abdullahi ibn abi najih sai a tafi gun al-imam al-mufassir abdullahi ibn abi najih wani bararren bawa ne shi ma ga al-ahnas ibn shariqin wani sahabi ne al-ahnas ibn shariq sahabi ne shine mai gidansa dukkanin su waɗannan guda biyu bararrun bayi ne wato da bayi ne aka enter su aka ba dama cewa su yi fatawa wa an ibn wahab rahimahullahu qala samitu munadiyan yunadi bil madinati ala la yuftin nas ah illa malik ibn anas wa ibn abi zaid ce da kunnina naji a madina wani sankira yana yawo kwararo yana kafa yana fada wa mutane dokar da gwamnati ta kafa cewa kada wanda ya bada amsoshin tambayoyi sai Maliku dan Anas sai kuma Abdullahi ibn Abi Zaid rahu adh-dhahabi fi at-tadhkira wannan yana cikin at-tadhkira ta Imam adh-dhahabi wa Muhammad ibn Makhlad al-Marwazi a cikin tafin shi mai suna ma rawahu al-akabiru an Malik wa nudiya marratan bil Madina wata rana kuma an yi shela a garin Madina bi amri al-Mansur da umarnin al-khalifa al-abbasi abu ja'far al-mansur Allah yuftin nas illa malikun aka ce kada wanda ya bada amsa fatawa sai maliku wa abdul aziz ibn al-majshun da kuma abdul aziz ibn abdullah al-majshun shi kuma ya rasu ne na jin 164 ba na manta waɗannan malamai ne sanannu an yarda da ilimin su malamai ɗan uwansu sun yarda da ilimin su Imam Adh-Dhahabi ya fitar da wannan a cikin Al-Ulu lil Ali al-Ghaffar wa mithluhu inda al-Qadi Iyad fi tartib al-madarik wa taqrib al-masalik al-Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsibi ya kawo wannan magana a cikin littafin sa mai suna tartib al-madarik wa taqrib al-masalik tarihin a'immatu al-madhhab al-maliki kenan tartib al-madarik wa taqrib al-masalik yana nan a cikin juz'i uku An Hammad ibn Zaid annahu qala Hammad yace dakhaltu al-Madinata wa munadiyan yunadi naje garin Madina naje ana shela la yuftin nasa fi masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala yuhaddithu illa Malik ibn Anas cewa kada wanda yaje ba da fatawa ko ya zauna zai karantar a cikin masallacin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai Imam Malik ibn Anas shi kadai gonta yaje ba da fatawa a lokacin wa kad aqaba Sheikh Bakr Abdullahi Abu Zaid Malam Bakar Abu Zaid da muka yi magana dazu Allah ya gafarta mishi bayan da ya kawo wannan magana ala zalika aka wannan zance bi qaulihi yace fit ta'alum wa asruhu ala al-fikr wal kuttab wannan dan littafi ne mai albarka na Malam Bakar Abu Zaid at-ta'alum shine wani abin da muke faɗa karatun malantar sa kai malanta ta sa kai wuce ta'alum ko mutum ya nada kanshi da kanshi ko da shi da jahilai sa hadin sa nada shi jahilai angosu shine at-ta'alum ba san sunan shi da asalin Hausa ba ma iya daukar shi haka mu ce malantar sa kai kaman dan banga ne kenan malanta wannan ko asa dan banga shine dan sanda mara albashi to haka wato abin nan muta'alim shine malami mara ilimi wanda ya rada kanshi arin anil ilm wa anil ijaza to sai Bakar Abu Zaid yayi littafi yana tattauna wannan mas'ala ku neme shi ko da soft copy ne ku karanta at-ta'alum wa atharuhu ala al-fikr wal kuttab wal kuttab marubuta ba kitab ba wa alayhi Bakar yace fayajibu ala man basata Allahu yadahu duk wanda Allah ya bashi karfin hukunci an yuqima suqal hajar ya tsaye da kasuwar al-hajar mun san hajar a fiqh go al-hajar shine gwamnati ta kwace kudin mutum ta freezing account dinsa saboda ta tuhuma ko saboda yarinta kai ya lalata dukiyarsa ko saboda sahuhu ne shine al-hajar akwai shi a fiqh al-hajar ala al-amwal mun gane to wannan hajar din banda na fiqh anan kuma fil futiya a dakatar da hannun mutane ko harshen su daga fatawa alal muta'alimina akan waɗannan yan bangan malaman fa innal hajara listislahil adyan awla min al hajri listislahil abdan wal amwal domin atkatange mutun dan a gyara addinin mutane yafi fiye da katange shi dan a gyara dukiyarsa da jikinsa wa innal wali lalle shi shugaba illam yaj'al alal futiya qablan fa sayasma'u laha qablan dawa shi Bakar Adibi ne ce in bai sanya ma fatawa sasari a hannunta ya sanya mata da baibayi ba to ko zai jiyo kidanta daga nesa shine in lam yaj'al laha qablan fa sayasma'u laha qablan wannan azanci ne wa alla yumakkana min bazl al ilmi illa al muta'ahhil lahu kada a bai wa kowa damar karantawa sai wanda yake qualified al muta'ahhil wanda yake qualified babu shakka muna buƙatar wannan dokoki a ƙasashen mu to kun ji wannan magana malami ne da ya rayu kwanan nan Bakar Abu Zaid sa'an su Malam Albani ne su Uthaymeen su Dinbaz Allah ya gafarta musu gaba daya a Madina ya rayu babban malami ne ga littafan shi nan kala daban-daban abin nan fiqhun nawazil tasyihud du'a da shi wannan din at-ta'alum da silsila ta tahqiqi littafan Ibn al-Qayyim gashi nan asharatul mujalladat malami ne iya malami shine yake wannan magana dan kan dan wani tagajen ya zo ya ce wani ba wata doka da tace a hana wani wa'azi sai wannan iya bakin shi kawai yake faɗan wannan magana idan masu hankali suka ji sai su mai dariya war ibn abdul bar rahimahullahu fi jami' bayan al-ilmi wa fadli imam ibn abdul bar an-namri babban malamin nan na yammacin duniya ko littafin shi mai albarka jami'u bayan al-ilmi wa fadli azu malam Khalid ya ambaci littafin Ibn Hazm ko ismuhu za al-muhalla so sai ya tuna wata magana bari faɗi tunda na tuna malamai suna cewa akwai sultafai guda hudu wanda bai kamata a ce in dai kai malami ne da kake so ka zama mai magana ilimi a ce ba karanta su ba ɗaya daga cikinsu shine al-muhalla ta Ibn Hazm al-muhalla ta Ibn Hazm sai المغني نا ابن قدامة المقدسي سيكم لتافة ابن عبد البر إن شيني أينهم واتو التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد سيكم لتافة السنن الكبير نبي هيك ودقونا هدن sai ka kara da Fathul Bari na Ibn Hazm to kuma waɗannan tafan dukan su ba littafai ne na karatu a gaban malamai ba littafai ne na mutala'a wato dama sai in karfin ƙwanduwarka ya kai sanan zaka yi karanta su to ana so ya zama kowane ka karanta shi ka kai ka kawo ka karanta shi kuma ba zaka yi karanta su duka ba to ka karanta na ƙarshen Fathul Bari zaka samu khulasar abin da ke cikin su da yawa da ma za ka tare da mutum muqaddimal fasul bariya ba zai iya karanta ba hudar sari muzalladi daya ba zai iya kulla kansa a daki mako guda ya karanta ta ba mako guda ya isa karanta inda daga sai kake ta daki kuma su kallon series da sai kalla awa dubu a ramadanan nan zai nemi kawai power bank din shi da data sai ya tai arama yana tada riya ala ya rage subscribing ne go arama shi wannan din ba eh inda moka kamar yanda yanzu direba yanzu da muke maganar nan direbobin nan na azare ɗan homan nan wani yanzu ya kusa Lagos daga safiya zuwa yanzu yana ta buga ramuka kawai ya tsallaka su ko ya kai da lafiya ko bai kai ba dai wannan kuma wani bukadari ne amma dai zai kai kuma da yaje zai dawo baya ganin nisan Lagos zuwa azare wallahi wani ma daga can ma na Maiduguri ma zai dauka mana in yazo nan ma sai dai kawai ce ga cefa ne akai matarsa haka kuma yake tsawon rayuwarsa ya gamsu da wannan abin iya rayuwarsa ke to mu ko mun ce mu dalibin ilimi ne amma kuma kawai muna a sharon tsaye risala mai shafi 100 mutum ba zai karanta ba balantana mujalladi mai shafi 300 lazim muke maganan al-imamu الخطيب بغدادي هو الخطيب بغدادي اكاتي خطيب با اتبا ganin shi haka hannunsa ba wanda ta biyo din da gan shi in janaiza ne idan zaman majalisa ne idan a kasuwa ne ko ina aka gan shi yana tafiya na karatu yana tafiya na karatu in kana da mai magana sai ya dirike yaje irin yadda muke wayoyi mu din nan yanzu ko me kana tafi kana bude shi shi tafi yake bude haka akwai wannan Fairuza Badi Majduddin Fairuza Badi malamin Sheikh Ibn Hajar kuma dan kasuwa ne yana da karafka ta kasuwanci wanda ta wuce raƙumi 100 yana da laftun kaya da yake cin kasuwanni haka yana siyarwa yana siye yana siyarwa yana siye to a cikin raƙuman nan akwai guda 5 wanda su kullun sa dauke da littafai ne kawai a cikin kayan shi kawai da littafai ne in ya gama karanta waɗannan ya je wani gari sai ya gwanje su sai ya siyo su haka yake rayuwar shi daka in yaje baza yara suka shiga kasuwanni shi kuma sai ya shiga cikin rumfar shi kawai ya ci gaba da karatu kafin a kawo lissafi haka zaka yi ta jin labaran malaman nan da hatsalibancin su a gun karatu shi zaka ji su kamar aljinu amma mu kuma kawai babu duk ba mu san yin wannan ko muna san garabasa muna san roman malanta ina ke cewa roman demokrasiya muna san roman malanta ba ko ma san shan wahalan malanta kalla kaga jama'a ko a karatun boko ina yau muna mutunci da karatun boko da duk muna son karatun boko in ka je cikin nan ga dau ko wannan sabo jami'a da aka yi a garin nan su waye zaka ga suna cin point daga karshe a karshen semester shin waɗannan da suke yawo da yan mata ko masu kwana da littafi a hannunsu din nan masu kwana da littafi NTDB din nan ko wanda zaka ga wani ko wanki baya yi jeans din shi guda daya rigar shi kwaya daya an san kalar shi amma kullun yana rike da littafi yana rike da handout din shi yana zuwa library to shine zai gane mai aiki amma wanda kawai wannan lecture ma sai ya ga dama yazo in yazo ma ba dole ya saurara yadda ya kamata ba yana da abubuwan shi sama to wannan sai dai in an yi sa'a kawai ya shiga cikin ceto a bashi pass mark ba dan ya iya ba su mu shiga cikin tete mu jama'a Ibn Abdul Barri a cikin littafin sa Jami' Bari al-Ilmi wa Fadli yake cewa anna rajulan dakhala ala rabi'at ar-ra'i fa wajadahu yabki wani mutum ya shiga wurin malam rabi'at ibn abi abdurrahman ana ce mashi rabi'at ar-ra'i lishtighalihi bil ijtihad saboda yana da yawan shagaltuwa da kokarin gano masail ta hanyar kokarin sa yace masa ma yubkika gaba ta malam kukan me kake an yi rasuwa ne warta ali bukaihi fa qala lahu sai ya saurara sai yace masa a musibatun dakhalat alayka ya ga kukan yayi yawa warta ali bukayu ya ga kukan yayi yawa yana mamaki yace ah gata malam an kai wata asara ne wata kasuwa kai aka samu faduwa ko menene fa qala la yace babu haka walakin tafta man la ilma lahu wa zara fil islam amrun adim yace mutane ne jahilai su kan da kansu malamai shine aka shiga cikin tashin hankali mai yawa a cikin musulunci shine nake ta kuka summa qala sannan yace wala ba'du man yufti ha huna yace na rantsa da Allah wasu daga cikin masu kokarin karantawa da fatawa a nan garin a haqqu bisujinin minas surraqi sun mutuncanta a sa su a gidan gyaran halifiye da wasu barayin dan wata ƙaramar sata kawai da mutum zai yi a kasuwa adan mamare shi a bashi ya tafi kawai yafi ka aje a cikin gidan yar kawai a necessary amma wanda yake zuwa yana sace imanin mutane kaga ya fi cancanta da a kulli shi rawahu aidan al-khatib fi al-faqih wal-mutafaqqih al-khatib bagdadi littafin nan yana da albarka kwarai al-faqih wal-mutafaqqih ثم علق عليه بقوله ده يرويتو فقيه الخطيب سيچي قلت ني مالن خطيب البغدادي ناچي ينبغي لامام المسلمين ان يتصفح اوال المفتين يا داچي شغبان مسلمي يتصا اي مسا بنچكي غمدا متصين ماسو فتاوى ده علمنسو واتو كفا كوميتي وندا زاسي مسو جرباوا وندا زا بنچكي كووا منينه ادائين ده يكي مي اوتبوت ده يكي بايروا a tura illa yake an asiri su zauna a majalisin sa su ji me yake fada su kawo shugaban hukumar tace malamai rahoto daga baya aika mai takarda ce to kazo sai a mushi yaya yace fa man kana yasuhul fatwa aqarrahu alaiha duk wanda ga ya cancanta sai a tabbatar da shi a bashi dama a hukumance ci gaba da yi amma lam yakun min ahliha mana'ahu minha wanda bai cancanta ba a hana shi wa taqaddama ilayhi bi Allah ya ta'arrada laha sannan ai mushi kashedi cewa kai ya saka a saki jin labarin yana karantawa wa au adahu bil uquba ya mushi alƙawarin cewa in ya koma kuma sai ya hukunta shi illam yantahi in bai bari ba arha wa qad kana al khulafa min bani umayyah yansubuna lil fatwa bi makkah fi ayyam al mawsim qauman yu'ayyinunahu sarakuna zamanin bani umayyah sun kasance suna kafa wasu malamai a haramin makkah a ce to su ne kadai za su bada fatawa wa ya'muruna bi Allah yustafta ghayruhum kuma kar a tambayi kowa sai su duk wannan magana wane ne Abubakar al-Khatib al-Baghdadi wa qala ibn al-Qayyim rahimahullahu fi ilam al-muwaqqi'in man afta an-nasa wa laysa ahlan lil-fatwa fa huwa athimun 'asil wanda yake ba mutane fatawa bai cancanta ba yayi laifi ya saba wa Allah wa man aqarrahu min wulati al-umuri idan shugaba ya bari aka ci gaba da yin wannan bai hana ba fa huwa athimun aidan shi ma yana cikin zulmi duk cikin zanibi yake gaba daya thumma zakara kalama abul faraj ibn al-jawzi sannan ibn al-qayyim ya kawo maganganun ibn al-jawzi rahimahullahu wayal cewa wayal zamu waliyul amri man'uhum wajibi ne akan shugaba ya hana ɗan dagaji karantawa kama fa'ala banu umayyata wa haula bi manzilati man yadullu ar-rakba wa laysa lahu ilmun bi tariq matsayin masu fatawa babu ilimi kamar wanda zai ce shine jagora a tafiya kuma bai san hanya ba kuma mutum bai tuki mota ba kawai bai san mota hanya ce a bashi passenger ko bai da license bai koyi tuki ba wataƙila kafin nan da jama'ar ya kashe mutane wa manzatul a'ama allazi yurshidun nasa ila alqiblati ko makahu yace shi zai gwada mutane ina alqibla take wa bi manzati man la ma'rifata lahu bit tibbi ko wanda bai koyi aikin likita ba wa huwa ya tubbun nasa kuma ya bude chemist yana mutane allura yana ba su magani yana wani ma har yana farka cikin su bal huwa aswa halan min haula'i kullihim kai ya ma fi wadannan duka barna wa idha ta'ayyana ala waliyil amri man umalla yuhsinu tadabbub in ya zamana cewa wajibi ne akan shugaba ya hana ɗan dagaji yin aikin likita in ba su da certificate na likita min mudawatil marda ya hana su bada jinya fa kaifa biman lam ya'rif alkitaba was sunna wa lam yatafaqqah fi din fa ai wannan shefu kamata a hana kuma idan muka fara da zun ya zama akwai hukumar regulation na masu aikin lafiya akwai hukumar regulation na masu aikin lawya akwai regulation na engineering saboda ka a dinga gina gidaje mutane suna gina su babu tsari ko su dinga rusawa da mutane akwai regulation na tuki ga road safety nan ga BIO sun mai yawa ga me sunan su police su ma suna yi police din BIO ma police ne ko highway banda su akwai wasu wanda musamman police ne na mota MTD yawa wanda aikin su kenan to duk ga sanan hukumomi iri daban-daban dan a hana salwantar da rayuka ko aka saka speed limit aka ce a saka seat belt aka ce kada a tuka mota cikin halin maye ko in ana jin bacci dokoki ga sunan iri-iri duk da yake muna jira babun doka yake ba sai dai Allah ya fi mana kawai amma dai duk a rubuce akwai su aka ce in kafin ka zama likita sai kai medical school kai university kai medical school bayan kai medical school din nan sai kai wani training na musamman internship a babban asibiti an baka certificate an ce ka iya sai ka kuma yi ta wannan hukumar ta yi maka wata jarabawa ta musamman ta baka certificate license na practice wanda kuma is renewable every year ko in kai wani kuskure sai su soke shi sannan bai halasta ka je ka dinga ba mutane kwayoyi da allurai ba saboda a kiyaye rayukan mutane to kiyaye rayukan mutane ɗaya ne daga cikin al-kuliyatul khams amma bai kai kiyaye addinin mutane ba haka mutum ba zai taba zama lawyer ba sai yayi university ya shekara 5 a university ana koya mishi aikin lawyer ya je Nigeria law school ya shekara guda yayi jarabawa ya ci jarabawa an zo an rantsar da shi an yi kullun din shi duba haka pharmacy haka nursing duk waɗannan ayyukan duniya suna da regulatory bodies din su yaya aka yi shi addini aka bar shi babu regulation sai kowa ya zama kawai dan zaman kansa shi ne da kanshi yayi sallar juma'a inda ya ga dama yadda ya ga dama ya zama malami ya zama mai tafsiri ya bude islamiyya ya bude makarantar matan aure kamar yadda muka fara da zuwa na fada dan ne takalilin sha'anin iyayen mata bane sai ka jiwo ta mata ma kawai ta bude makaranta kawai ta cika anguwa da azuzuwa kawai tana ta koya mata kauli da ba'adi yadda suke fara da bata iya ba fita ma ba kawai saboda an auro ta daga wani gari an kawo ta wani kauye tana ganin duk mutanen kauyen nan tun da jahilai ne ita ta taba yin islamiyya a can ajiyu ko shikin ta zama malama ai ta murna kuma sai tabbatar da matan mutane da yayin su wannan duka laifi yana kan shugabanni kuma wallahi zunubi suke dauka mai yawa saboda akan haka an halakar da mutane ba dan kadan ba a irin haka aka samu Boko Haram inda akwai regulation Muhammad dan Yusuf bai ta yin wannan abu a haka yanzu aka samu wannan dan katsina nan yake sussuka jahilcin nan haka ake samun duk sauran haka mu wallahi jarabce mu da wancan bazazzagin Ibrahim Zazzaki na Shi'a yayi ta yada barna saboda ba ruwan gwamnati in dai ba ka taba ta bane ba abin da dame ta duk abin da ka gara ma kai kai can ta matse ma kai da sauran talakawa to wannan kusuri ne a cikin aikin da Allah ya daura musu mu shugabanci wakilci ne akan akan bayin Allah kamar yadda shugabancin addini yake mulki Allah yake barawa kuma ya baka ne dan kai dan ka saita masa bayinsa zuwa ga abin da zai amfane shi mu tuna waccan magana amfani mafi girma shine tsira a lahira duk abin da zaka yi a duniya amfani mafi girma shine tsira a lahira saboda haka wannan abu ne mai girma da ya kamata lalle shugabanni su tawo cikin haikin su game da shi Allah ya tsare mu wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu wa kana shaykhuna din ka jibin kamar ya ce shaykhuna ibn taymiya kenan shadidan inkari ala haula'i malamin mu yana tsananta ainihin inkari ga waɗannan fa samituhu yaqulu naji yana cewa qala li ba'du haula'i wani cikin ɗan dagajin nan yana ce mini aja'alta muhtasiban ala aj'alta muhtasiban ala alfatwa saboda yana hana su sai suka ce kai an saka a matsayin dan sanda ne mai hana mutane magana ka takurawa kowa kowa ka ce bai iya ba ko bai cancanta ba فقلت له يكون على الخبازين والطباخين متسب كايد داعي ما سجد جنبريدي دا ما سو وراران سويا وينا كو غراسا طباخ ما سجد جن أبنشي خباز ما سجد جنبريدي سنة دا حكومة دا كي ريجوليتن انسو سنة دا ستاندرد أورغانيزيشن أوف نيجيريا سنة دا نافداك سنة دا دوباغري اين هيلث دا سوران حكومة دا سكي tunda abu ne ake consuming insa public consumption in zaka yi fiya wata in zaka yi lemon kwalba in zaka yi farar gwangwani duk abin da zaka yi wanda yake consumable ne gwamnati ba ta kyalewa ba haka bane tana da masu zuwa su duba cewa yan inda ake production din ko is hygienic ko babu kwayan cuta ko ya cika standard level din da kake haka ake da sai an duba wannan fa bisura misaliya kenan in ideal situation maybe in real situation ba gaba ai zaka ba da wasu yan kudade kawai sai a kauda kai ka cigaba da iskancin da ka gara ma amma a kaida hatta mai yin waina da kosai da awara tunda dai tana siyarwa da al'umma ne da mai yin tsire duk waɗannan ya kamata a ce duba gari na health akalla matakin local government suna da ta cewa akan tsafta da nagartar wannan abin da ake siyarwa mutane kwarai da gaske rabin cutukan da muke ci muke fama da su ai duk daga haka ne daga abin da muke ci da wanda muke sha ba bisa tsarin da ya dace duk anan muke kwasan cutuka Najeriya kenan kasa wacce take babu irin ta Allah ya yi mana mu da shugaban nan mallan kana za a ba kan Najeriya zaka ji kai gari cutuka ta buga kai ka mutu ka huta sai ya ce wala yakunu alal fatwa muhtasibun kana ganin su wadancan ya kamata a sa musu doka a sa musu ɗan hizba masu kula da su amma kana ganin fatawa ba bukata ko jibin timiya ya yi ma wancan raddi alwaqfa thalitha alwara'u anil futiya azuma ambaci me alwara shine tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah duk abin da kake tsoron zai iya cutar da kai a lahira to ka bar shi ko tarku ba'd al halali خوفا من الوقوع في الشبهات والحرام حتى abin da yake halas ka bashi dan tsoron kaka fada wa shubha daga nan ka fada zuwa ga haram akwai abin da halas ne amma mai waraku mai taka tsantsan sai ya kiyin shi saboda tsoron ka daga halas din nan ya fada shubha daga shubhan nan ya fada haram to akwai bukatar taka tsantsan game da fatawa لخطوة الفتية وعظيم شأنها كان السلف الصالح من هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين يهابونها سو دا جرم الأمر فتوى دا حدر انت مغبا تانو قولي الله يقار مسيح دا قبا دا سن قسن چي سنا قنون قرجن انت ويتورعونا سنا تاكالنسا أن خوض غماريها كسو كوسا چكين ساحتا ما أتأهلهم لها وبلوغهم رتبتها tare cewa fa matsayin siyakai ilimin siyakai daman zaka ka so gane wane ne wanda bai da ilimi shine wanda yafi kowa kurin ilimi to mun gane wane ne wanda bai da ilimi kawai kace wanda yafi kowa kuri game da ilimi shine bai da ilimi ka so ka gane wanda yafi kowa to wanda yafi cika baki wanda kaji yafi amo din nan to yafi kowa rashin shi wa yafi kowa kudi wa yafi kowa rashin kudi wanda yafi kowa san yana da kudi shin zaka bai da kudin kai masu kudin gashi ka taba ji suna wani cika baki ko suna ta wani posting wai a gaga su sun yi wani abu nan na arziki wani ma riga jikin shi ma zaka ga da kafani ne ma kawai fari yake sawa ba abin da ya dame shi tunda kudin sun riga sun zauna ba sai annan muku ba to haka duk wanda ilimi ya zauna da gindin shi a inda yake zaka bai cika son sai ga baya ma yin magana amma wanda kaji ya cika karara kamar ganga to babu komai empty galibi empty bal yatadafa'unaha bainahum za su dinga tura wa junan su ita wayadhummuna man yusari'u ilaiha suna zargi suna Allah wadarai suna aibata wanda yake gaggawa wajen yinta fiqhan minhum li hadith ubaydullah ibn ja'far as-sabiq marfu'an ajra'uhum al-futya ajra'uhum al-nari saboda sun fahimci wannan hadisin a ambaci shi a baya وقد تعددت عبارتهم في التحذير من الجرأة على الفتوى والقول على الله بلا علم سيما غنغنو ديوا تسكينونا صورة روا غمدا غقا وفتوى ديما مغنا بعد علمي با ومن ذلك تسكين هكا ما يلي ما جاء في الصحيحين أما صورك إن قال دخلنا على عبد الله ابن مسعود فقال يا أيها الناس شياوكو متاني man alima shay'an falyaqul bi wanda yake da wani ilimi to ya karantar da shi amman lam ya'lam wanda bai sani ba falyaqulillahu a'lam in an tambaye shi ce Allah ne mafi sani fa inna min al-ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam fadin cewa Allah ne mafi sani a abinda baka sani ba shi ma ilimi qala Allahu azza wa jalla nabi sallallahu alaihi wasallama kul ma as'alukum alaihi min ajr وما انا من المتكلفين kace bana tambayan ku wani lada kuma ni ban daga cikin masu daukar Kano ba ga mu atakallub shine kai abin da ya saba wa dabi'a kai fi karfinka zaka yi wata harka sai ka wuce iya alkadarinka in biki zaka yi in magana zaka yi kai ya wuce abin da arzikinka to shine takalluf kuma gani yanzu kaman gurgu yana tafiya yana dan gishi din nan shi agun shi dabi'i ne amma kai da ba gurgu ba idan kaga wani wanda yake binka bashi kace bari ka tafi guragu kai ya gane ka takalluf kake yi wata kila daga nan take targade to haka abinda zaka yi wanda yafi karfinka takalluf wazada fi riwayatin muslimin min fiqihi rajuli an yaqula la ilma lima la ilma lahu yace Allahu alam an yaqula ya fadi a abinda bai sani ba Allahu a'lam shi Allah ne mafi sani zauna lafiya wara darimi anna aba musa al-ashari kala man alima ilman falyu'allimhu an-nasa wanda ya san wani karatu ya karantar da karatun iyahu wa iyahu an yaqula la ilma lahu an yaqula ma la ilma lahu bihi fayamruka min ad-din wa yakuna min al-mutakallifina a hirdinka daga fadin abinda baka sani ba ka sa baki a ciki yace sai ka fita daga cikin addini ka zama cikin al-mutakallifun masu daukawa kansu Kano ba gamu walahu wato darimi kenan huwa wabnu rawiya fi musnadihi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala ibn Abbas yace man afta bi futiya yu'amma anha fa ismuha alayhi wanda ya bada wata fatawa wata amsa yu'amma anha wanda ya batar da mutane da ita wato ya fasu da jahilci kenan to duk zunubin da ya biyo baya yana kan shi qala ibn mas'ud man afta an-nas fi kulli ma yas'alunahu anhu fa huwa majnun duk wanda tambaye da duk aka mishi malan kasan komai kenan ko to wannan mahaukaci ne rawahu al-khatib fi al-faqih al-mutafaqqih wa kadhalika ibn abd al-barri fi jami'i wa qala badr al-utaybi mu'allikan ala athar ibn mas'ud fama akthar al-majanin fi asrina yace kai mahaukata ku sun yawa a zamanin nan wa tasabuqihim ala al-futya fi al-qanawat al-fada'iyya wa fi al-iza'at as-sawtiyya yace wadanda suke rigegeniya tasabuq suke musabaka suke gasa wajen fatawa wani ma sai ya kirkiro as'ila iftiradiyya ba wanda ya tambaye shi tambayar shi zai sa kai a kirkiro tambayin ya zauna ana tambayar shi yana amsa dan dai a ce shi ma yana da majalisi na bada fatawa fil qanawatil fada'iyya a cikin satellite channels tashoshin satellite sune qanawatil fada'iyya wa fil iza'at as-sautiyya da tashoshin radio na murya was-suhufil yawmiyya da jarida wanda ke fitowa kullum dailies ba to wannan yana faɗa ne ma tun kaman shekaru 40 baya da aka bi lissafa da ita wannan babbar shakiyya ba social media Facebook TikTok Instagram da wacce ce kuma Telegram da sanan gram iri daban-daban Twitter duk waɗannan yanzu su kuma su ne ƙarshe ma gaba ɗaya daga gara sai ka je gidan radio sai gidan radio sun yadda da kai ko jaridar sai akwai editor ko gidan TV yanzu ko duk baka bukatun kowa ya san Halima iya kudinka kawai iya shagalinka wanda kai bukata kawai tripod da android da wireless mic da data khalas sai ka samu wani background kawai ka zauna abinka kai ta yi baka bukatun kowa ya san Halima yanzu wa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib bal man takallama bi ghairi muraqabatillahi atabil masa'ib wanda yake magana baya jin tsoron Allah to zai kawo musiba a cikin musulmi wa kana ibn uyayna ta yaqulu ajsarun nasi alal futiya aqalluhum ilman wanda yafi kowa girin gidishi yake da jasara ita ce wato jarinta karfin hali wanda duk ya fi kowa karfin halin yin fatawa to wannan alama ce aka yafi kowa karancin ilimi wanda yana cige ina da fatawa ku zo nan na amsa muku da Allah ku gayyace ni mana muku daura yaushe za ku kira ni garin ku na muku wazi wani daga zuwa NYC kawai ce annan mishi masallaci ce ina so ne a sa shi na'ibi juma'a ta zagayo shi mai zai hudu ba
kai jama'a ala gangajiya ka sanna kuma insha Allah duk juma zai dinga yin hadisi a samu littafi da masu su bude shafi su fara amsa tambayoyi su bude group su zuba yaran mutane a ciki kala kala su ta gaya musu ƙarya da gaskiya da yan life buni buni sun hawo life duk irin su ne fa buni buni suna kan life zasu mai da zance ko za su ba da fatawa ko za su yi tsokaci da raddi silsilatu min ar-rudud duk irin waɗannan mutanen ne to inda ya kamata mu masu hankali mu kula ka daina bata kanka lokaci ma kana sauraron su domin mu da muke sauraron su mu muke ƙara rawwaje barnar su da mutun zai zo ya kasa wannan kayan banza ya ga ba wanda ya kula dole ya bari amma yazo ya wannan shirman ya ga view sabon ke wato mutum 7000 san kalla a cikin kwana daya ya ga comment guda 3000 dole sai ji kwarin guyuwa cewa ashe yana da followers amma da ga ba wanda ya kula dole ya bari yayi dan Allah jama'a mu daina bata kanmu lokaci a kan wannan ɗan mahabba da dabba sai ga wani wanda yake abin arziki ba wanda ya saurare shi ba wanda ya kula shi amma mai abin banza kowa ya zo ya tare ana tabin daman bawo shi yace ana san wawa haihuwar shi ne ba a so kowa yana so ya ga wawa ya bashi dariya ya nadashin shadatar da shi kada ya ce amma dan shi ko kanin sani rawahu ibn abd al-barr fi jami'i wa rawal bayhaqi fi al-madkhal ila sunan an abi hasin uthman ibn asim al-asadi annahu qala inna ahadahum la yufti fi al-mas'alati za ga mutun ya tsoma baki yana fatawa kan wata mas'ala walau waradat ala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu la jama'a laha ahlu badr irin mas'alar da umar dan khattab yana halifa wanda shi fa yana daga cikin falalarsa shine yakan yi magana Allah ya goyi bayan sa yana da muwafaqat wanda annabi ya ce da za a yi annabi bayana da umar ne amma shin aka kawo mishi wannan fatawar sai ya ce kai a kira mitin na gaggawa a kira mai sahabban nan da suka je badar a kira mishi al-muhajirun al-awwalun shi sa umar yana halifa ya kafa doka ya ce kada ya ƙara jin wani cikin al-muhajirun al-awwalun ya yi ƙaura ya bar madina ya ce kowa ya zauna a nan ko aikin hajji za ka je ko umara sai ka nemi special exit permit daga umar sai ya baka in baka bai yadda ba sai ya ce in kuka tafi kuka bar ni a madina ne kada ya zan yi da al'ummar musulmi shi ku zauna a nan sa aliyu su zai dan sabit su waye waɗannan duka sahabban nan na bayan shi sayyidina usman su abraman dan auf da makamantansu baya barin su su bar madina to duk irin waɗannan mulimmat din sai ya kira su yayi meeting da su sannan a fitar da hukunci amma sai ka ji wani dan tsabirbiri kawai mallam ya sake ta kawai a Facebook cewa ai kawai kaza ne ai mu ba ruwan mu kawai mun ga wata ko sarki mu sai bai da ba za mu yi azumi saboda ba shi muke bauta samawa ba shikenan ai mai kabbara kawai a ci gaba da rudani shikenan jahilai sun sayar da zasu to mu wanne za mu bi dole sun sayar da zasu sun shiga cikin haira fitina ta yi yawa babu shakka akwai kura ko akwai kura mai yawa akan kwakwalan mutane wa an abdurrahman ibnu abi layla annahu qala adraktu fi hadha almasjid 20 wa 100 min al-ansar min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma minhum man yuhaddithu hadithan illa wadda anna akhahu kafahu al-haditha yace na riski sahabbai a cikin masallacin nan Madina cikin ansar kamar mutum 120 na lura cewa kowa daga cikinsu zai so a ce maimakon shi ya karantar da wani ilimi wadda anna akhahu kafahu al-haditha yana burin ina ma da dan uwan shi ya wakilce shi wala yasalu an futiya illa wadda anna akahu kafahu al-futiya in an mai tambaya sai ya fatan ina ma dan uwan nashi ya wakilce shi rawabun al-mubarak fi zuhd Ibn Umar ya rubuta shi a cikin kitabu Zuhud da Khatibu a cikin Al-Faqih al-Mutafaqqi da Darimi da Ibn al-Jawzi a cikin Talbisu Iblis da Ibn Abd al-Barr da wasunsu wa qala Sufyan al-Thawri Sufyan yace adraktu al-fuqaha wa hum yakrahuna an yujibu fil masail wal futya da riski malaman mu suna kyamar su dinga bada amsa akan mas'aloli da tambayoyi hatta la yajidu buddan min an yuftu sai in sarasa yadda zasu su rasa yaya za su yi, suna tsoron kuma amanar ilimin, suna tsoron zunubin boye ilimin. Rawahu al-Ajuri fi akhlaqil ulama. Al-Ajuri, Abubakar ibn al-Ajuri mai shari'a, wannan ya da kyau a karanta shi shi ma. Kowa ya samu littafin akhlaqul ulama na Ajuri ya karanta. Wal khatibu a cikin al-faqih mutafaqqi. Wa an Yunus ibn Abd al-A'la qala, yace samitu Shafi'i ya yaqulu, ma ra'aytu ahadan jama'a Allahu fihi min alatil futiya ma jama'a fi ibn Uyayna askata min anil futiya minhu. Yace ban san mutumin da Allah ya hada mishi kayan aikin fatawa wanda kuma yafi kowa kame baki daga fatawar ba kaman Malam Sufyan dan Uyayna. Duk abin da yake bukata Allah ya hada mishi, amma kuma sai ya kame bakin sa sai ya zama dole. Wa akhrajad dari an Dauda qala sa'altu ash-sha'biyya kayfa kuntum tasna'una idha su'iltum, shiga ta mala ayin tambaya waya kuke ne. Qala yace ala al-khabiri waqa'ta, kazo wajen wanda ya san magana. Kana idha su'ila ar-rajulu qala li sahibi afsihim, haka mutum tambaya sai ya ce wani ba su amsa. Fala yazalu hatta yarja ila al-awwal, haka za a yi ta kewayawa da zancen har ta dawo kan mutum na farko, sannan ya ga ba makawa sai ya bayar da amsa. Wa qala Shafi'i, ma ra'aytu ahadan jama'a Allah ta'ala fi alatul futya, wannan amma mai ta ne ko maimaici, askata minhu al-futya min ibn Uyayna. Wa hadha kama qala Thawri rahimahullah, a'lamun nas bil futya askatuhum anha, wanda yafi kowa sanin fatawa shine wanda kaga yafi kowa yin shu. Wa ajhaluhum biha antaquhum fiha, wanda yafi kowa surutu kuma shine wanda bai sani ba. Kuma wani abu mamaki sai ka ji wai jahilan masu ta cewa malamai ku fito ku yi magana, wasu suke yanda suke surutu kuma malamai su tsaira wannan surutu, in ba ku yi ba Allah ne tambaye ku, malamai ku fito ana tsaya a kasar nan mala. Wa akhrajahu al-khatib aidan fil faqih al-mutafaqqi summa allaqa alayhi bi qawli khatib, yace wa qalla man harisa ala al-fatwa wa sabaqa ilayha wa sabara alayha illa qalla tawfiquhu, kadan ne wanda zai zama ya da kwadayin malanta ya shiga cikin musabaqa, ya shiga cikin gasa dan neman malanta. Wa sabara alayha, ya dage sai dai aka bashi ana so ko ba so, illa qalla tawfiquhu, sai kaga ya samu karancin dace da gaskiya, karancin gamdakatar. Wa tarba fi amri, sai ya rube gaba daya. Wa idza kana karihan li dhalika ghayra mukhtarin lahu, idan kuma yana kin abun ba zaba yayi ba, ma wajada manduhatan anhu, duk inda ya samu yadda zai kauce. Wa qaddira an yuhila bil amri fihi ala ghairi, wa qaddira an yuhila bil amri fihi ala ghairi, in ya samu damar ya ba wani da zai ba wani, sai Allah ya jarabce shi, sai abin ya fado kan shi ba dan yana so ba dan tsautsayi. Kanatul ma'unatu lahu minallahi akthar, sai ga Allah ya fute makon shi. Wassalahu fi fatwahu wa jawabi aglab, sai kuma Allah ya bashi gamdakatar da dace wajen ainihin faɗan gaskiya. Duk wanda ya nuna kwaɗayin shi da mayatarsa da zalamarsa aka ya hau kan wannan kujera, to ƙarshe kurakuran shi za su bayyana, zai ruɗe ya ruɗar ya zama fitina, wanda kuma Allah ne ya ƙaddara mishi ba dan shi ne ya kai kansa ba, sai ga Allah ya taimake shi ya fita lafiya. Allah ya sa mu dace. Ina ganin bari mu dakata ko. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.